إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاتقوا الله عباد الله إخوة الأعزاء وحراس الأقيدة خطبتنا اليوم تدور حول النصح لمن يطلب القيادة أيها الإخوة والأخوات المسلمون في هذه الأيام نوجه الانتخابات وترشيح القادة ومن المهم عباد الله أن ندرك أن القيادة ليست منصبا يطلب للرياسة فقط بل هي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة تؤثر في المجتمع كله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عباد الله فالقيادة مسؤولية كبيرة واختيار القائد الصالح ينعكس مباشرة على رفاهية المجتمع ووحدته. النصح عباد الله النصح للمرشحين والناخبين أولا اختيار القائد المتقي لله سبحانه وتعالى. القائد إذا لم يتق الله سبحانه وتعالى هذا المجتمع إلى الضلال والحلاك عياذا بالله عياذا. ثانيا عباد الله تجنب المحابات والانتماء قبلي. القادة تبنى على الكفاءة والنزاهة لا على القرابة أو الأقبية. ثالثا عباد الله العلم والتحقق قبل اختيار لا تعتمد على الوعود والشعارات بل حس أعمال وسياسة المرشحين. رابعا عباد الله الدعاء والاستخارة قبل التصويت. أسأل الله أن يهديك الاختيار الأفلح والأكفى. خامسا عباد الله الحفاظ على السلام والأدب. اختلاف الآراء لا يبرز النزاع والشقاق فالوحدة أساس قوة المجتمع. سادسا عباد الله تجنب الفساد والكذب. القائد الصالح يتحلى بالصدق والأمانة ويحكم بالعدل. اللهم اهدنا في اختيار قادة الصالحين. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. My dear brothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today is 15th of Shawwal 1447 of the Hijrah, which is start April 2026. All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala. We praise Him, seek His help, and seek His forgiveness. We seek refuge in Allah subhanahu wa ta'ala,
from the evil of ourselves and from the consequences of our deeds. Whoever Allah subhanahu wa ta'ala guides, none can mislead him, and whoever he allows to go astray, none can guide him. I bear witness that there is no deity worthy of worship except Allah alone, without partner. And I bear witness that Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam is a servant and a messenger. My respected brothers and sisters in Islam, our today's sermon dwells on advice for those seeking leadership. May peace, mercy, and blessings of Allah be upon you all. My respected brothers and sisters in Islam, in these important times, many of us facing election or candidates seeking leadership, it is crucial to remember that leadership is not a light matter. It is a great responsibility with profound impact on the entire community and the nation at large. The Almighty Allah subhanahu wa ta'ala says in his book, "In Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha," meaning, indeed, Allah subhanahu wa ta'ala commands you to render trust to whom they are due, and when you judge between people, to judge with justice. Excellent is that which Allah instructs you. Indeed, Allah is ever hearing and seeing. Surah An-Nisa, ayah 458. And the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam say, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi," meaning each of you is a shepherd and each of you is responsible for his flock. Sahih Muslim. This reminds us that leadership is a heavy responsibility, and choosing the righteous leader directly affects the well-being of the whole society. Advice for candidates and voters. 1. Choose a good, fearing leader. A leader who does not fear Allah subhanahu wa ta'ala may lead the community to ruin. True leadership requires faith, that is taqwa, and accountability before Allah subhanahu wa ta'ala. 2. Avoid favoritism and tribal loyalty. Leadership must be based on competence and integrity, not family ties or tribal affiliation. The Prophet warned against following desire, for they lead to misguidance. 3. Relying on knowledge and verification. Examine the deeds and character of those who seek leadership. Do not be swayed only by promise or campaign alone, a slogan. Allah says, "And do not pursue that of which you have no knowledge." And this hearing, the sight, and the heart about all those, one will be cautioned. 4. Pray before casting your vote. Ask Allah subhanahu wa ta'ala to guide your heart towards choosing the best leader for the benefit of the community and our nation. Indeed, the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala says, "Whoever asks Allah for guidance, he will guide him to goodness." 5. Maintain peace and justice. Even when opinions differ, avoid disputes and division. Unity and harmony are the foundation of a strong society. 6. Reject corruption and dishonesty. A righteous leader is marked by truthfulness, justice, and truthfulness. Leadership without this value brings harm and destruction to mankind as well as other creatures. May Allah guide us in choosing the righteous leaders in our country. May Almighty Allah subhanahu wa ta'ala bless our life. Yawwa masu girma, saƙonmu a taƙaice dangane da shugabanci. a irin wannan lokaci da muke fuskanta ƴan uwa na rigingimin zabe a wannan ƙasa ta mu Najeriya. Na farko, ka sa a zuciyanka Allah kake bautawa ba mutum ba. Na biyu, duk abin da za ka yi kai domin Allah. Sannan kuma kar ka taba yarda a yi amfani da kai ka zama kamar wani abun nan, a baka kuɗi a ce ga abin da aka son kai, ko da wannan abun bala'i ne, a wannan kuskure ne. Leadership, shugabanci amana ne ƴan uwa, da masu yin zaɓen da waɗanda za a zaɓan. Allah ne da kansa yake faɗa a cikin Alƙur'ani mai girma, inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah yana umurtan ku ku ba da haƙƙi amana ga masu shi. Ashe kenan ka zaɓi shugaba na gari, mutumin kirki, ba wanda zai jefa fuskin fitintunu ba, shi ne haƙƙin da yake kanka ɗan uwa. Ko da ɗan cikinka ne bai cancanta ba, me za ka gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da Allah ya tsaye da kai ka yi bayani? Shi kenan sai ka zaɓi abin da ya fi dacewa. Ya ba ba ka zaɓi, za ka ce to ai ba ni da abin da zan iya kare ka gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Domin annabi Muhammad yana faɗa, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dukkanku masu ciwo. Kuma za a tambaye ku wani afsar ana da akan abin da kuke ciwata. Saboda haka ƴan uwa masu girma, mu kiyaye wannan. Zaɓi shugaba na gari, kuma ka yi addu'a Allah ya taimake ka, ba ka da wani wisdom, ba ka da wani fasaha ko wani hikima da za ka ce za ka yi amfani da shi. A'a, baiwa Allah subhanahu wa ta'ala, ka yi abin da za ka iya yi, ka baiwa Allah maɗaukakin sarki ya maka agaji, ya maka taimako, ya maka mai, ya zamo shi ne mai maka jagoranci. Amma in kana tunanin fahimtanka ne, kai kana da wani tsari ga abin da son ka yi, to sai Allah ya barka da tabaranka. Saboda haka ƴan uwa masu girma, ƙasar mu ta Najeriya muna buƙatan addu'a. Ka yi addu'a, ka bar wa Allah zaɓi. Mu yi ta addu'a ƴan uwa. Mu daina la'antar shugabanninmu a kamar yadda muke yawan faɗa. La'antar shugabanni illa ne, yana backfire, zai dawo kanka. Kuskure ne aibin ta shugabanni, sai dai kai musu addu'a Allah ya gyara su. Ka ce Allah ya gyara, saboda aiki ku kuka tura suke muku aiki. Idan Allah ya gyara sai ku ma sai ku gyaru. Amma zuciyanku in ya lalace, sai kuma Allah ya jarrabe ku. Saboda haka Allah, muna roƙonka gyara mana zukatan shugabanninmu. Ya Allah, muna roƙonka ƙasarmu Najeriya, Allah ya kawo mana mafita fitintunu da bala'i da muke fuskanta from different angles ɗin uwa. Allah muke roƙo, bayan Allah ne. Wallahi Allah ba abin ba su ba kowa ba ne. Wallahi jarrabawa ne, Allah kai ma bayanka. Ya Allah, mun tuba, Allah ka yafe mana. Mun tuba, Allah ka yafe mana. Allah, waɗannan azzalumin ka sa su daina. Ka sa su daina, bayan Allah ne nake su dawo su bauta maka, ya Allah. Su yi haƙuri su dawo su bauta maka. Saboda duk abin da kai na barna zan a tambaye ka gaban Allah subhanahu wa ta'ala. So ake son ka ije wani abu, ko da ba ka nan, a dunga ambatonka a ce wani mutumin kirki, wani kaza, wani kaza, wani kaza. Wannan shi ne tarbiyya mai kyau. Tarbiyya mai kyau. Yanzu na zo ji ɗan uwa da Dr. Jibrin yana wa'azi, yana bunta zuwa ga sanata abin da ya yi a wannan wuri. Alhamdulillah, yana da ransa. Allah yana ambata sunansa. Ko da ya mutu ma za a ce ya yi wani abu, to wannan ɗabi'a ce ka yi abu mai kyau, a ba da labari kunnin ka ya ji. Akwai hadisi ya tabbata, sahabbai suka ce ya Rasulullah, kakan yi wani aiki amma sai kai jama'a na yabonka. Sai ce wannan alamu ne Allah ya dada wannan aiki, ba kai kace su je su yi ka ba. To kai ma ɗan uwa, kar ka lalata rayuwarka. Rekod ɗinka ya lalace a ce ku ne ƙananan ƴan iska a lokacin ku na kai kaza. To wallahi wannan ba tarbiyya mai kyau ba ne. Ka yi abin da al'umma za su yi na'am da shi, kai ma ka zauna cikin al'umma ka samu kwanciyar hankali, ka samu natsuwa, ka samu menene da sauransu. Wallahi al'azim, da mai girma sanata ya yi abin da bai dace ba, wallahi bai iya zuwa ya zauna cikinmu. Wannan kowa ya san, kowa ya san wannan shi ne ɗabi'a. In kuma ka gwada yau ka zamo shugaba, ka yi tsiya, ka gani gobe za ka dawo cikin al'umma, ko za ka iya zama. To saboda haka ƴan uwa masu girma, wannan ƙasa ta muna buƙatar addu'a da faɗa wa jagororinmu gaskiya. Duk abin da zai zama mana matsala mu gyara saboda girman Allah. Kada ya zama kuɗi, kuɗin nan ba komai ba ne a ciki. Za a ba ka, ka ce lalace. Har takenmu ne ake ce ba mu da tsari. In lokacin zaɓe ya sai a zo a ba da wani abu, akwai maka gishiri da manja da zani da taliya, in ka ci ka ci rabonka kenan. Har ana cewa sai a tura mota ya tafi, in mota ya tafi to ba ku ƙara gari, kuma sai an dawo wani shekaru. Wallahi abun nan sai ya gaskata kan al'ummarmu. Kullum ihu, karan buɗe rediyo, kullum social media, bala'i iri-iri, wato create mu kansu problem. Mu muka create mu kanmu problem. Sai kuma Allah ya jarrabe mu. amma kalmar farin da wani hadisin da bai inganta ba cewa wai ana ba ku shugabanni daidai irin mutane wannan ba fa annabi zai faɗa ba a'a in kun san amma Allah Allah zai jarrabe ku in shugaba ya zama mutumin kike ku ku lalace sai matsalar ya tsaya a kan in shugaba ya lalace ku zama mutumin kirki sai Allah ya taimake ku ya karbi addu'an ku to haka yan uwa mu gane kurakuran da muke mu roƙi Allah Allah subhanahu wataala ya gyara mana tarbiyyar mu Allah ya taimake mu jami'ar mu muna da convocation next week muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa ai wannan bukin cikin lafiya duk abin da zai zama matsala ya Allah muna roƙonka ya Allah kai ne ubangijinmu kai kace mu roƙe ka ya Allah kawo mana mafita a wannan ƙasa namu duk waɗannan perpetrators of evil da suka addabe mu ko ina Allah bayanka ne Allah ka sa su daina Allah ka sa su daina in ba su daina Allah ka tona asirinsu Allah ka wargaza al'amarinsu ka kawo mana zaman lafiya a ƙasar Najeriya ya Allah kawo mana zaman ƙasa lafiya a wannan ƙasa ta mu ta Nasarawa da gari namu na kefi shugabanni da muke sa tsammanin zuwa su nan gaba kaɗan da jihanmu da Najeriya ya Allah bayanka ne Allah ka za a mana nagari wanda za zo masu bautanka suna kishin ka suna kishin bayanka ya Allah Allah ka taimake mu ƴan uwa idan muka gama sallah muna da daurin aure please a yi kokari don Allah a ba da haɗin kai a yi haƙuri ba zai wuce minti 5-6 an tashi ba kuma ila salatikum yarhamukumullah.